من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai, wanda ya kadarta haduwarmu a daidai wannan lokaci a wannan radio mai albarka, domin ci gaba da karatun da muka saba mai taken addini wal akhlaq, wato addini da halaye. ƴan uwa musulmai, lalle ɗabi'u na ɗan adam da halaye kyaukyawa manugarta su suke tabbatar da wane ne shi wannan ɗan adam ɗin, wanda da za mu duba karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yana kaɗaitar da mu, yana zaburar da mu a koda yaushe, yana karantar da mu mafiya kyawun halaye domin mu yi koyi, mu zamanto mutane abin koyi, mu zamanto mutane abinda za a tabbatar da shari'a ta addinin musulunci da su. A yau muna 3 ga watan 6 2020, wanda ya dace ma 11 ga watan Shawwal shekara ta 1441 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Dan uwa, kamar yadda aka yi bayani, wannan shiri namu mai albarka yana da taken addini da halaye, wanda kowane sati a daidai wannan lokaci muna ɗauko ɗaya daga cikin mafiya kyawun halaye domin bawa ya siffantu, ya ɗabi'antu da irin waɗannan halaye domin ya zamanto mai sakamako a gobe kiyama. Satin da ya gabata mun yi magana akan mafi tsadar hali, hali kyaukyawa na gari wanda ke tabbatar da mutuntaka ta ɗan adam, wanda zai nuna cewa lalle wannan nan mutun ne kama lalle, shine wadatar zuciya. Mun karanto ayoyin Alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda suke karantar da mu wajibi ne mutun ya siffantu da alqana'a. Menene alqana'a? Shine wadatar zuciya. Ya kai bawan Allah ka roki Allah ya baka wadatar zuciya. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ka ya baka wadatar zuciya, to hakika ya baka arziki na duniya da lahira. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wato daga cikin irin addu'o'in da manzo Allah yake yi shine, ya Allah, ina roƙonka shiriya da tsoron Allah, wadatar zuci, Allah ka bani abinda zan dangana, zan yi haƙuri in yarda da iyaka san da ka bani. Wanda wannan shine abinda malamai suke cewa mafi tsadar hali a rayuwar ɗan adam, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi da wannan siffa, to tabbas ya rabauta duniya da lahira. Insha Allahu ta'ala, a yau muna ɗauke daga wani siffa wani hali daga cikin mafiya kyawun halaye, wata ɗabi'a wadda ya dace mutum musulmi ya siffantu da ita. Karantarwa ta Annabi Muhammad, ayoyin Alƙur'ani sun tabbatar da wajibi ga musulmi ya zamanto ya siffantu da wannan siffa. Ka kiyaye, ki kiyaye yake al'uwa musulma. Idan Allah ya taimake ka ko ya taimake ki da wannan siffa, to lalle za ki rabauta ko za ka rabauta duniya da lahira. Wannan siffa ita ce adalci. Lalle ƴan uwa musulmai, adalci yana daga cikin hali kyaukyawa na shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk duniya ba a yi wani shugaba ba mai adalci, ba a yi mutumin da ake siffanta shi da adalci sama ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala yana karantar da mu a cikin Alƙur'ani, bayan Allah ku siffantu da adalci. To don haka shine nake so a yau mu tattauna wannan qadiyya ko wannan mas'ala ta yaya ya kamata mu yi adalci tsakanin junanmu, zamantakewanmu, rayuwanmu, shuwagabanninmu yaya ya dace su yi adalci game da wanda suke mabiyansu, mahaifi game da ƴaƴan shi, mata game da mijinta. Wannan adalci yana shiga dukkan janibi na rayuwa ya ƴan uwa masu daraja. Da haka malamai suke cewa al'adulu, wato kalima ta adalci, khilaful jur, shine sabanin zalimci. Wa huwa alqasdu fil umur, malamai suke cewa shine nuhatar abu, kyautata niyya, tseda abin da ya dace. Wa ma qama fi nufus annahu mustaqimun, dukkan abin da za a daidaita shi, a kimanta shi, a yi shi ala wajihin matlub, wannan shine ake ce ma adalci a halshen Larabci. Malamai suke cewa min adala ya'dilu fa huwa adil, wato haka kalmar take. Idan da za mu koma wurin malamai, me suke nihi da adalci? Daga cikin irin ta'arifat da malamai suka bada game da adalci, ɗan uwa, adalci shine isti'malul umur fi mawadi'iha, shine yin amfani da abu, ɗora abu a wurin da ya dace, wa awqatuha, da lokacin da ya dace, wa wujuhiha wa maqadiriha, malamai suka ce shine mutum ya yi shi a yanda ya kamata, a iya gwalgwadon yanda ya dace. Min ghairi sarfin wala taqsir, ba tare da wuce iyaka ba, haka ba tare da tasgaro ko naqasawa ba, wala taqdimin wala ta'khir, ba tare da gabatarwa ba, haka ba tare da jinkiri ba. Wato yin abu a wurin da ya dace, a daidai lokacin da ya dace, da kuma yanda ya dace. Wannan shine malamai suke cewa abinda ake nihi da adalci. Wasu daga cikin malamai suke cewa al'adlu ibaratun 'anil istiqamati 'ala tariqil haqq, in anti adalci shine kokarin dabi'antuwa da hawan hanya wadda take madaidaiciya, hanya ta gaskiya, bijtinabi amma huwa mahzur dinan, da kokarin nisantar abin da yake ba daidai ba a addinin musulunci. Ka dora ranka ko ki dora ranki, ku siffantu ya ku bayin Allah da abin da yake na gaskiya. Ka dora kanka a tafarki wanda yake na addinin musulunci na gaskiya, bin shari'a ta gaskiya, yin daidai a rayuwa ta addinin musulunci da bin abin da Annabi Muhammad ya zo da shi. Kokarin nisantar abinda addinin musulunci ya haramta, yace kashedi a daina wannan abin ba daidai bane, wannan shine ake kira da adalci. Wanda ƴan uwa musulmi, wajibi ne mu yi ma kanmu adalci, mu yi ma mahalicinmu adalci, mu yi ƙoƙarin kyautata adalci tsakanin junanmu. Malamai suke cewa akwai wata kalima wadda ta dace ma irin wannan kalima ta adalci, wanda za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala yana isti'malinta a cikin Al-Qur'ani, shine al-qist. Me ake nihi da al-qist? Malamai suke cewa huwa al-adlu al-bayyin az-zahir. Al-qist shine adalci wanda yake bayyananne a zahiri karara. Wannan shine ake kira da al-qist, kenan kalima ce wadda ta dace, wadda take kama da adalci. Wasu daga cikin malamai suke cewa yana daga cikin mutaradifat, wato lokacin da za a yi amfani da kalima adalci za a iya amfani da kalima ta al-qist. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin Al-Qur'ani, wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyama fala tuzlam nafsun shay'a. Yace wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Allah yake cewa za mu dora ma'auni na gaskiya, na adalci a ranar tashin kiyama, wato adalci zai bayyana karara na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yake cewa a gobe kiyama, fala tuzlamu nafsun shay'a, wallahi babu wata rai wadda za a zalunce ta a wurin Allah. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin, ko da gwalgwadon kwayar zarra ka aikata na aiki, Allah ya ce ataina biha, za mu zo maka da wannan abin da ka aikata a halarce. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Da ka dan uwa musulmi, ka yi ma kanka adalci, kuma ka yi kokari ka kyautata adalci tsakaninka da mahaliccinka wajen kyautata ibada, yin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ka, kyautata alaka abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da kai, abinda manzo Allah ya ce wannan kaza daidai ne yi kokari ka aikata, kazan nan ba daidai bane yi kokari ka nisanta. To lalle hakika ka yi ma kanka adalci, zaka mutu ka tarda Allah, mahaliccinka na gaskiya zai yi maka sakamako kyaukyawa. ‘Yan uwa musulmai, lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da manzanni zuwa ga al'umma, wanda yana ɗaya daga cikin hanya wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai tabbatar da adalci, ya nuna mana mahimmancin shi. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinat a cikin surat al-hadid, sai yace wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da manzanni, waɗannan manzanni da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko su, ya turo su da shari'a da gaskiya. Allah madaukakin sarki ya turo su tare da littattafai domin su auna ababen da yake na shari'a. Allah yake cewa liyaquma an-nasu bil qist, su yi ma al'umma jagoranci, su tsaya tsayin daka game da adalci, saboda annabawan Allah sun tabbatar da adalci a doron ƙasa. Allah yake cewa saboda haka muka aiko su. Al-Imam Ibn Al-Qayyim, Allah ji kanshi da rahama, yake cewa inna Allah arsala rusulahu, lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da manzannin shi. Wa anzala kutubahu, Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da littattafan shi, liyaquma an-nasu bil qist, saboda a karantar da mutane, a shiryar da su hanya ta gaskiya, hanya ta adalci, kyautata alaka, yaya zamantakewa zai zamanto zamantakewa ta gaskiya na adalci. Wannan malami yake cewa wa huwa al-adlu alladhi qamat bihi al-ardu was-samawat, wannan shine adalcin da dalilin shi sammai da kasai suka tsayu ba tare da wani shamaki ba. Malamin yake cewa fa iza zaharat amaratul adl wa asfara wajhahu bi ayi tariqin kana fa thamma shar'ullahi wa dinihi. Duk lokacin da kaga alamomi na adalci, duk inda kaga ana shugabanci na adalci, jagoranci na gaskiya in a ina yake a wannan duniya, to ka san da cewa wannan shari'a ce ta Allah, haka Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni, kuma haka addinin Allah yake. Lalle Allah subhanahu wa ta'ala malamin yake cewa fallahu subhanahu a'lam, lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi sani, wa ahkam, Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi kyawun hukunci, wa a'dal, lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi kyawun adalci. Da haka ƴan uwa musulmai, adalci siffa ce mai kyau wanda addinin musulunci yake karantar da mu, mu zamanto masu adalci. Karantarwa ta Alƙur'ani da zamu duba, Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana a cikin suratul Nahl, Allah yake cewa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi yake faɗa mana a cikin suratul Nahl, wato lalle Allah yana umarni da yin adalci. Ya kai shugaba, ya kai mai gida, ya kai jagora, ya kai mai unguwa, ka ji tsoron Allah, ka yi adalci. Mata game da mijinta, miji game da matar shi, mahaifa game da ‘ya’yansu, wallahi wajibi ne mu tsaya da adalci idan muna buƙatar zaman lahiya. Gashi Allah ke cewa inna Allah ya'muru bil adl, lalle Allah yana umurtar ku da yin adalci cikin zamantakewarku a cikin unguwanni, adalci cikin ma’aikatunku wajen aiki, adalci cikin garuruwanku, adalci game da shuwagabanninku, adalci game da talakkawanku. Allah ke cewa wal ihsan, lalle Allah yana umarni da kyautatawa. Bawan Allah, ka zamanto mai kyautatawa, kar ka zamanto mai takura ma al’umma. Ya ce wa ita’i zil qurba, da ƙoƙarin taimaka ma wanda suke makusanta. Wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar, lokaci guda Allah subhanahu wa ta'ala yana hani game da alfasha da munkari, wal baghi, da ƙetare iyaka. Karshe Allah yake cewa ya'izukum la'allakum tazakkarun, wallahi Allah yana yi muku wa'azi domin ku hankalta, wallahi Allah yana faɗa muku gaskiya domin ku fahimta. Sai da adalci da kyautatawa, wannan shine rayuwa kyakkyawa game da dukkan mutumin da yake musulmi. Ya kai bawan Allah, Ubangijinka yana umurtar ka da yin adalci. Ya ke baiwa Allah, Allah ya yi umarni da yin adalci. Idan muna buƙatar zaman lahiya a rayuwarmu, dole sai mun tsaya da adalci. Imamu Sa'adi yake cewa fal haqqul ladhi shara'ahu Allah yashmalul adl fi haqqihi wa fi haqqi ibadihi, wato lalle abinda Allah subhanahu wa ta'ala, ko haƙƙin da Allah ya shara'anta, Allah yake cewa ku tsaya da adalci, lalle na muku umarni da adalci. To wannan haƙƙi da Allah subhanahu wa ta'ala ya shara'anta, malamin yake cewa lalle ya shahi haƙƙin Allah. Ku yi adalci game da abinda Allah ya wajabta muku, ku kiyaye abin da Allah ya farlanta muku, wannan shine adalci game da mahaliccinku. Sai ya ce wa fi haqqi ibadi, da kuma haqqi wanda yake game da bayin Allah, ku yi musu adalci. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya damƙa muku jagoranci, ku kiyaye adalci, ku tsare gaskiya, ku yi jagoranci akan amana. ‘Yan uwa, da za mu duba ayoyi na Alƙur'ani, suna da yawan gaske wanda suke karantar da mu game da adalci. Daga ciki, in mun koma cikin suratul Nisa, Allah ke cewa ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidayn wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Allah ya ce fala tattabi'ul hawa an ta'dilu وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. daga cikin irin wannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa falidhalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzala Allah min kitab wa umirtu li'adila bainakum Allah rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allah yajma'u bainana wa ilayhi al-masir. daga cikin irin waɗannan ayoyi Allah yake cewa wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Allah yake cewa daraba Allahu mathalan rajulaini ahduhuma abkam la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawlahu aynama yuwajjihuhu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adl wa huwa ala siratin mustaqim. wato ƴan uwa musulmai, waɗannan ayoyi gabaki ɗaya koda ba mu fasarta su ba, za mu ji kalmar adalci ta bayyana ƙarara daga Allah mahaliccinmu, mahaliccin gaskiya. Allah ke cewa mu tsaye da adalci, ku zamanto masu adalci. Lokacin da kake jagoranci, ka zamanto mai kiyaye gaskiya. Amanar da aka baka a gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye ka. Allah ya buga mana misali cewa lalle Allah ya dora rayuwa akan adalci da tsaye da gaskiya. Da haka duk mutumin da zai zamanto ya siffantu da sabanin haka, wallahi zai walakanta. Duk mutumin da ya zamanto ya siffantu da zalunci, wato sabanin adalci, rayuwar shi ba ta tattaruwa akan komai face walakanci da kaskanci. Dan uwa musulmi, kiyaye adalci, yi kokari ka kamanta adalci, ka siffantu da ɗabi'a ta adalci, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a rayuwarka. Kun ga Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ku yi adalci tsakanin junanku. Wani wuri Allah yake cewa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kada adawa tsakanin kai da ɗan uwanka ta sanya karka yi mushi adalci. Kada wani sabani, rishin fahimtar juna, Allah yake cewa i'dilu, ya ku bayin Allah ku yi adalci. Lokacin da aka kirawo ka shaida, lokacin da aka tambaye ka akan wata mas'ala, lokacin da aka tambaye ka akan wata amana, ka yi kokari ka yi adalci, ko da a karan kanka ne. Ka yi adalci game da rayuwarka, ka yi adalci game da abokanan zamanka. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa i'dilu huwa aqrabu littaqwa, ku tsaye da adalci. Lalle tsaye da adalci wannan yana tabbatar da tsoron Allah, yana mafi kusa dalili daga cikin dalillan da suke nuna wane mutum ne mai jin tsoron Allah. Ta haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kwadaitar da mu ƴan uwa musulmai. Haka za mu ga wasu daga cikin ayoyin Al-Qur'ani suna zaburar da mutanen da Allah ya ba su amana ko jagoranci, si kokari si jagoranci akan adalci. Misali, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard, si Allah ya fahkum bainan nasi bil haqq wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Allah ya innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum azabun shadid bima nasu yawmal hisab. Wato ya kai annabi Dauda, Allah yake cewa mun baka jagoranci a doren ƙasa, mun baka mulki, mun baka amana. Allah yace abinda muke bukata da kai, fahkum bainan nasi bil haqq, kai kokari kai jagoranci, kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya, ka tsaye da adalci. Wannan shine abinda Allah yake bukata a gare ka. Ɗan uwa musulmai, duk mutumin da Allah ya bashi amana da jagoranci, wallahi babu abinda Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye shi kamar adalci. Ka yi kokari ka tsaye da adalci, ka yi abinda ya dace, ka kyautata ma al'umma, ka yi abinda yake wajibi a kanka. Wannan adalci shine zai zaburar da kai, ka aikata abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake bukata. Wannan adalci shine zai zaburar da kai, ka dora abinda ya dace a wurin da ya dace. Adalcin nan shine zai zaburar da kai, ka yi kokarin yi wa talakawa aiki da duk abin da yake wajibi a kanka. Kunga manzo Allah yayi addu'a sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Allah duk mutumin da Allah ya bashi jagoranci ya tausaya ma mutane, ya Allah ka ji tausayin shi. Ya kai bawan Allah mi zai sa ka ka ji tausayi shine adalci. Manzo Allah yake cewa ya Allah duk mutumin da ya jagoranci al'umma ya tsananta musu. Manzo Allah yake cewa fashquq alaihi, ya Allah ka tsananta mishi. Da haka ƴan uwa musulmai, abu daya daya wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake umurtan ga duk mutumin da Allah ya damka mishi amana ko jagoranci shine yayi adalci. Wannan jagoranci imma ya zamanto na gidanka ne, imma jagorancin nan ya zamanto na unguwarku ne, imma jagoranci ya zamanto na garinku ne da makamancin haka. Ɗan uwa musulmai, kar mu takaita jagoranci ga wanda yake shugaban ƙasa. Yaya zaka zamna ka rika zagin shugabanka alhali kuma kai baka adalci a gidanka? Wallahi Allah zai tambaye ka. Yaya zaka zamna ka rika zagin mai unguwarku saboda bai da adalci, amma kuma kai an baka amana wasu jama'a baka yin adalci? To dan haka adalcin nan yana kasancewa cikin janibi na rayuwa gabaki daya. Anan dai Allah yake cewa ya Dawud, ya kai annabi Dauda, mun baka jagoranci, mun baka mulki, mun baka shugabanci, abinda muke so kai hukunci tsakanin mutane da adalci. Allah ya ce wala tattabi'il hawa, karka bi soye-soyen zikat. Allah ya ce fayudillaka an sabilillah, in kai haka wallahi san zuciya zai batar da kai game da hanya ta gaskiya. Dan uwa so nawa mutumin da zai biya mu zuciyar shi, san zuciyar nan ya hana shi yayi aiki na gaskiya. Allah ce innal ladhina yadhilluna an sabilillah, lalle mutanen da suke batar da kawunansu, su batar da junansu, su rabu da hanya ta Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ce lahum azabun shadid, a gobe kiyama suna da azaba mai tsanani. Bima nasu yawmal hisab, game da abin da suka manta wanda zai faru ranar tashin kiyama, game da abin da suka manta na wunin kiyama da hisabun da zai kasance a wunin kiyama. Malamai suke cewa wal adlu mizanullahi fil ard, kaga adalci wallahi shine ma'aunin Allah a doran ƙasa, ma'aunin da Allah subhanahu wa ta'ala zai auna ayyuka na bayi. Malamai suke cewa lalle adalci shine mizanullahi fil ard, wato ma'aunin Allah a doran ƙasa. Bihi ya khuzu al-mazlum min az-zalim, da adalci ne Allah subhanahu wa ta'ala zai kama wanda ya zalunci wani. Duk wanda ka zalunta a gobe kiyama Allah zai rama mishi saboda irin adalci na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihi yusaddiqu Allahu as-sadiq, saboda adalcin Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai gaskata duk mutumin da yake da gaskiya a rayuwar shi. Wa bihi yukazzibul kazib, saboda adalci na Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai ƙaryatar da maƙaryaci a rayuwar duniya ya tozarta shi a gobe kiyama. Malamai suke cewa wa bihi yarjul mu'tadi wa yuwabbihuhu, da adalcin Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai hukumta wanda yake ƙetare iyaka, Allah ya walakanta shi ya tozarta shi saboda irin abin da ya zamanto yana aikatawa. Ɗan uwa masu daraja, wannan kaɗan daga cikin ayoyi na Alƙur'ani wanda suke karantar da mu game da yin adalci, wanda kuma wannan adalci shine yake tsayar da al'umma su tsaya akan gaskiya. Duk mutumin da yake so yayi jagoranci akan adalci yayi kokari ya siffantu da wannan tabi'a. Mutumin da yake son zaman lahiya a gidanshi, a unguwarsu, a garinsu, a ƙasarsu gabaki ɗaya, kai gabaki ɗayan al'umma ba za ta ginu ba, ta zamanto al'umma mustaqima inda babu adalci. Shine Sheikhul Islam yake cewa Allah yana tsayar da al'umma ko daula koda kahura ce in dai suna kiyaye adalci. Da haka kar kai mamaki kasashen da suke na Turawa na kahurai zaka ga ababe suna tahiya 100 saman 100 saboda mi adalci. Sheikhul Islam yake cewa Allah yana walakanta al'umma ko daula idan ba ta adalci ko da musulmaci. Da haka zaka ga kasashen mu na musulmai a cikin wahala, kasashen mu na musulmai a cikin walakanci saboda ba a kokarin daidaitawa, ba a kokarin adalci tsakanin al'umma. Yawwa musulmai, da mun koma cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zamu ga irin wannan karantarwa da yanda manzon Allah yake kwadaitar da mu game da yin adalci. Manzon Allah yake karantar da sahabban shi yanda sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka siffantu da adalci. Ubada dan Samit yarrala shi tabbata a gare shi yake cewa cikin wani hadisi, bay'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'a. Wannan sahabi yake cewa mun ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a, mun ma manzon Allah goyen baya akan ji da kuma biyayya. Fi usrina wa yusrina, cikin watsananin mu da kuma cikin jin dadin mu. Wa man shatina wa makrahina, mun yarda zamu yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mun ma manzon Allah biyayya, mun mushi mubaya'a cikin yalwa da cikin wahala. Yace wa Allah nunazi al-amra ahlahu, haka kuma ba yanda za a yi mu yi jayayya ga ma'abuta abu. Wannan sahabi yake cewa wa ala an naqula bil adl aina kunna, wallahi mun yarda mun yi biyayya ga manzon Allah, mun yi mushi mubaya'a, lalle za mu faɗi magana ta adalci. Aina kunna, duk inda muka samu kanmu. Wanda dan uwa shine yake da wahala a cikin al'umma, fadar gaskiya, fadar adalci game da mutane. So nawa zaka ga ana zama da mutane amma kuma babu adalci, ba a kokarin kwatanta gaskiya. Yace la nakhafu fillahi lawmat la'im, ba ma tsoron komai zargin mai zargi game da lamarin Allah, abinda Allah ya umarni, abinda shari'ar musulunci ta shar'anta mana, wallahi ba za mu ji tsoron zargin mai zargi ba. To anan menene mahallu shahid? Yake cewa wa ala an naqula bil adli aina kunna, wannan sahabi yake cewa mun yarda mun ma manzon Allah biyayya, mun mushi mubaya'a, lalle za mu faɗi gaskiya, za mu faɗi adalci, duk yanda abu ya kasance za mu yi kokarin yin adalci. Aina kunna, a duk inda muka samu kanmu. Dan uwa musulmi, so nawa rigima za ta gama ka da makwabcinka ko dan uwanka ko wani wanda yake makusancinka, amma dan rashin adalci za ka faɗi abin da yake ba haka nan ba, za ka ƙirƙira ƙarya ka ɗora mishi. So nawa rigima za ta faru tsakanin mata da miji, dan rashin adalci matar za ta je ta yi ƙarya akan mijinta. So nawa za ka ga tsakanin ma'aikata, dan rashin adalci wani ɗan matsala za ta samu, amma kuma za a yi ƙoƙarin rashin adalci da faɗar abin da yake ba daidai ba. Wallahi ‘yan uwa, sai mun gyara halayenmu. A nan dai wannan sahabi yake cewa mun yi alƙawali, mun yi mubaya'a, mun yarda za mu faɗi gaskiya, za mu yi adalci, aina kunna, duk inda muka kasance. Da haka wajibi ne a kanmu ‘yan uwa musulmai mu zamanto masu adalci, mu siffantu da wannan ɗabi'a. Duk inda ka samu kanka ko duk inda kika samu kanki, ki yi ƙoƙarin ki adalci. Wani hadisi daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa innal muqsitina yawmal qiyama ala manabir min nur, lalle masu yin adalci a ranar tashin kiyama, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace suna saman wasu mimbari na haske a gobe kiyama. Allah ka sanya mu daga cikinsu. Lalle masu tsaye da gaskiya, masu kwatanta adalci a rayuwarsu, gobe kiyama Allah zai ɗora su a kan wani mambari mai walƙiya, mai haske. Manzo Allah yake cewa an yaminin rahman, daga hannun daman Allah, wakilta ya daihi yaminun, ga baki ɗayan hannayen Allah, hannu ne na dama, manzo Allah yake cewa allazina ya'diluna fi hukmihim, wadanda Allah subhanahu wa ta'ala zai dora su akan minbari na haske, sune masu kokarin kimanta adalci game da hukuncin su. Alkali ne kai, mai gari ne kai, gwamna ne kai, shugaban kasa ne kai, malami ne kai, i kokari kai adalci. Yace wa ahlihim, wanda suke kokarin kwatanta adalci game da iyallansu. Dan uwa musulmai, yana daga cikin adalci shine kyautata ma iyallai, mu'amalanta su mu'amala kyaukyawa, sabke wajibi da haƙƙi wanda Allah madaukakin sarki ya dora maka. Wallahi babu adalci ga duk mutumin da Allah ya bashi amanar ƴaƴan shi amma baya kokarin ya suturce su, baya kokarin ya tufatar da su, baya kokarin ya nemo musu abinci. Ina adalci anan? Ibn Usaymin yake cewa fal adlu wajibun fi kulli shay, kaga adalci wallahi wajibi ne a dukkan abubuwa na rayuwa. Lakinnahu fi haqqi wilatul umur akadu wa aula, yace sai dai shi wannan adalci game da waɗanda suke shuwagabanni shi yahi, shine abin da yake abinda aka tabbatar, wa a'zam, kuma shine abu mafi girma. Yace li anna zulma iza waqa min wulatil umur hasalatil fawda, saboda duk lokacin da zalunci zai yawaita a cikin waɗanda suke shuwagabanni, to zaka ga an samu sabani da tashin hankali. Wal karahatu lahum, zaka ga an samu kyama zuwa gare su. Haisu lam ya'dilu, wannan malami yake cewa saboda ba su yi adalci ba. Da haka abinda ake so ga shugaba yayi kokari ya kimanta adalci. Idan kai adalci, wallahi zaka zauna lahiya. Idan kai adalci, wallahi Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya soyayyarka ga wanda suke talakawanka. Hadisi daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, hadisin Abi Huraira, wannan sahabi Abi Huraira irra Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa sab'atun, akwai wasu mutane guda bakwai, yuzilluhum Allahu yawma la zilla illa zillahu, a gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai lullube su da wata inuwa tashi ta musamman, ranar da babu wata inuwa sai ta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ka sanya mu daga cikin su. Waɗannan mutane guda bakwai, inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda nake so in karanta mana su a yanzu a wannan zama mai albarka, domin ka ji ko ki ji shin kuna daga cikin su. Manzo Allah yake cewa waɗannan mutane guda bakwai, daga cikin su akwai imamun adil, shugaba wanda Allah ya bashi jagoranci, kama tun daga gidanka zuwa unguwarku zuwa garinku zuwa ƙasarku. Idan ka zamanto adali, wallahi a gobe kiyama Allah zai sanya ka karkashin inuwa, wata inuwa ta musamman ta Allah madaukakin sarki. Allah ya ce ranar da, manzo Allah ya ce ranar da babu wata inuwa sai ta Allah subhanahu wa ta'ala. Anan dai manzo Allah ya ce na farkon su shine imamun adil, shugaba, jagora, mutumin da a karkashin shi akwai al'umma, amma kuma adilun, yana kokarin adalci. Nabiyinsu yake cewa wa shabun nasha fi ibadatillah, matashi ko saurayi wanda ya rayu gabaki ɗayan rayuwar shi ya gina ta game da ibadar Allah, yana jin tsoron Allah game da lamarin shi, baya kokarin saba ma Allah, baya alfasha, baya zinace-zinace. Matashi ne a unguwarsa ana buga misali da shi, ce kai wani yana kokarin ibada, shine nasha'a fi ibadatillah, saurayin da ya gina rayuwar shi akan bautar Allah subhanahu wa ta'ala. Manzo Allah yake cewa wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, da mutumin da zuciyar shi tara ta yi game da masallaci, duk abin da yake yi lokacin sallah yana yi, zai kokarin ya tseda, zai karkata ya koma zuwa ga masallaci. ba abin da yake so a rayuwar shi sama da yaje masallaci yayi ibada. Zallaci wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, daga cikin irin mutanen da Allah zai sanya su cikin inuwa a gobe kiyama, mutane guda biyu wanda suka yi soyayya dan Allah, ba dan wani lamari na duniya ba, ba dan saboda kawance ba na banza da wohi, ba saboda kaɗe-kaɗe ba da wasanni, ba saboda wurin balo ba, soyayya dan Allah. Al-akhillau yawma'izin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin, haka Allah yace. Duk mutanen da suka gina soyayya su dan Allah, manzo Allah yace mutane guda biyu wanda rayuwarsu da soyayyarsu sun gina ta dan Allah. Kaga mutun yana son Allah, yana son lamarin Allah, sai kaji kana son shi. To soyayyar da aka gina ta a haka, manzo Allah ke cewa waɗannan mutane guda biyu a gobe kiyama Allah zai sanya su a kalkashin inuwa, ranar da babu wata inuwa sai ta Allah. Manzo Allah ke cewa wa rajulun da'atuhu imra'atun zatu mansibin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah, da mutumin da mata kyaukyawa, mace mai kyau za ta kiraye shi domin alfasha, za ta neme shi da yin aikata saban Allah. Faqala, in ya daga baki zai ce inni akhafu Allah, wallahi ni ina jin tsoron Allah, wanda ba abin da zai hana shi ya aikata wannan alfashin, baya tsoron kowa sai Allah. To manzo Allah ya tabbatar da a gobe kiyama Allah zai sanya shi karkashin inuwa ta Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu, manzo Allah yace da mutumin da zai yi sadaka, ya kyautata sadakar shi, zai labe wannan sadaka da zai bayar, hatta da hannun hagun bata san ba da abin da hannun dama ta bayar. Wato wannan kinaya ce, manzo Allah yana so ya nuna mana mutumin da zai zamanto ya bada sadaka a labe daga shi sai mahalittin shi, sai wanda ya damka masa sadakan nan. Yana daga cikin kyawun sadaka mutumin da zaka bashi sadaka ka kyautata ka boye ba tare da ka tozarta ba al'umma ta gani. To manzo Allah ke cewa wannan shi ma zai shiga karkashin inuwar Allah. Mutum na ƙarshe, manzo Allah ke cewa wa rajulun zakara Allah khaliyan, da mutumin da zai ambaci Allah a fake daga shi sai Allah shi, fa fadat aynahu, idanun shi za su zubar da hawaye dan sanin girman Allah. Ya daga hannun shi ya ambaci Allah, yana tuno girman Allah, yana ambatan Allah, yana hawaye. To manzo Allah yake cewa a gobe kiyama Allah zai mishi sakamako da wata inuwa ta musamman, ranar da babu wata inuwa sai ta Allah madaukakin sarki, ranar da al'umma gabaki ɗaya za su tattara suna buƙatar inuwar da za su sha. To Allah zai zakulo waɗannan bayin Allah waɗanda suka siffantu da irin wannan siffofi wanda muka zana. Ya Allah ka sanya mu daga cikin waɗannan mutane guda bakwai wanda Allah zai sanya su daga cikin inuwar shi a gobe kiyama. Mahallu shahid anan, wato dalilin da yasa muka zo da wannan hadisi shine gaba ta farko, manzo Allah yake cewa imamun adil, shugaba wanda yake kokarin tsare adalci, wallahi a gobe kiyama Allah zai sakauta mishi sakamako kyaukyawa. Sabanin haka, duk mutumin da ya zamanto shugaba amma kuma baya adalci sai zalunci, wallahi a gobe kiyama Allah zai mishi sakamako wanda ya dace a gare shi. Dan uwa musulmai, zalunci hali ne mummuna wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shi. A cikin hadisul qudsi manzo Allah yake ba mu labari, lalle Allah yake cewa inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazallamu, Allah yake cewa lalle ni na haramta zalunci, ya ku bayin Allah, ni da kaina na gina rayuwa akan adalci, mulki na ya ginu akan adalci, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Yake cewa na haramta muku yin zalumci, yace haka na sanya shi haramun ne tsakankanin junanku. Allah yake cewa fala tazalamu, ya ku bayin Allah kar ku yi zalumci. Manzo Allah yake cewa lalle zalumci zai zo a gobe kiyama. Duk mutumin da yake zalumci zai zo a gobe kiyama cikin wani duhu. Az-zulmu zulmatun yawmal qiyama, lalle zalumci wani duhu ne a ranar tashin kiyama. Ina rayuwar take? Ina abin da zaka tara? Ina abin da zaka samu wanda gabaki ɗaya zaka bar shi a nan duniya? Wallahi duk abin da ka zalunci al'umma, duk abin da ka yaudara al'umma, zaka mutu ka bar shi a nan duniya. Gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye ka, kuma dole sai ka bashi amsa. Da ka dan uwa kai adalci, kai kokarin kimantawa, ka kamanta karantarwa ta addini, abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake bukata, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kai. Anan dai manzon Allah yake cewa lalle mutumin da ya zamanto jagora ne mai adalci, to gobe kiyama zai shiga inuwar Allah. Malumai suka ce lalle wannan adalci yana da fa'idodi masu yawan gaske. Yana daga ciki, daga cikin fa'idar adalci shine bil adl yastatibu al-amn fil bilad wa tahsulu at-tumanina fil nufus wa yush'iru an-nas bil istiqrar. Wato tare da adalci wallahi za a samu zaman lahiya. Dan uwa, dukkan ababen da kake gani na tashin hankali, yaƙe-yaƙe, zalumci, rishin zaman lahiya, me ya kawo shi? Shi da rishin adalci. Al'umma da ta siffantu da adalci, shuwagabanni, jagorori, wallahi idan suna kimanta adalci, Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo zaman lahiya. Malamai suka ce wa tahsulu tumanina, za a samu nutsuwa a cikin zukata. Wa yush'iru an-nasu bil istiqrar, mutane za su ji cewa suna cikin zaman lahiya da ƴanci, cikakken ƴanci. Yan uwa, yana daga cikin fa'ida ta adalci shine malamai suke cewa bil adl ya'ummu al-khair fil bilad, kaga ta hanyar adalci wallahi dukkan alkhairi yana yaduwa a cikin garuruwa. Kai adalci, in yi adalci, wancan yayi adalci, za a zamna lahiya. Kai da Allah ya damka maka jagoranci, amana, kai kokarin kwatanta adalci, mutane za su zamna lahiya, alkhairi zai yadu a cikin al'umma, ba za ka samu tashin hankali ba. Yana daga cikin maganganu na malamai suke cewa fal'adlu sababun fi husulil khairi wal baraka, kaga wannan adalci da ake bayani wallahi sababi ne na samun alkhairi da albarka. Idza kana muntashiran bainal wulat wa bain afradil mujtama, musamman lokacin da adalci ya zamanto ya yadu tsakanin shuwagabanni, tsakanin ɗaiɗaiku na al'umma. Wani malami Ibn al-Azraq yake cewa inna niyyata az-zulm kafiyatan fi naqsi barakatil imara, lalle manhuwa ƙoƙarin yin zalunci, rishin adalci, wallahi ya isa ya zamanto hanya ta ɗebewar albarka cikin al'umma. Kai ne an baka jagoranci, kai ne an baka amana, amma baka ƙoƙarin kimanta adalci, ƙoƙari kake ka zalunci mutane, yaya jagorancinka zai dawwama? Daga cikin maganganu na malamai, wani malami yake cewa idza hammal waliyyu bil adl, wallahi duk lokacin da shugaba jagora yana ƙoƙarin har a zuciyar shi ya tsaida adalci, yayi jagoranci da amana, yayi ƙoƙarin kimanta gaskiya, adkhala Allahul barakat fi ahli mamlakati, Allah zai sanya albarka a cikin duk waɗanda yake jagora. Duk wanda yake jagoranta Allah zai sanya musu albarka, rayuwarsu za ta yi kyau. Saboda me? Shugaban yana ƙoƙarin yin adalci. malamin yake cewa hatta fil aswaq wal arzan, Allah zai sanya albarka a kasuwanni, Allah zai sanya albarka a cikin arziki na al'umma. Dan uwa, ka duba yanda arzikin mu baya da albarka, ka duba yanda in ka shiga kasuwannin mu ake hada-hada, ake hwaduka tashin nema, amma kai ka ce gabaki dai Allah ya yayi mai albarkashi. Wannan malami yake cewa wa iza hamma bil jur, amma duk lokacin da shugaba yayi kokari manhajshi dai yana jagoranta al'umma, ya zalunce su, ya yaudare su, ya ci amanar su, ya handame kudaden su, malamin yake cewa adkhala Allahu naqsa fi mamlakatihi, Allah zai kawo tasgaro, zai kawo tawaya da naqasa a cikin wannan mulki nashi. Hatta fil aswaq wal arzaq, hatta a cikin kasuwanni da kuma arziki wanda mutane suke rayuwa da shi. Ɗan uwa, daga cikin maganganu na adalci, malamai suke cewa fal adlu asasu duwal wal mulk wa dawamuha, kaga adalci nan da ake bayani wallahi shine tushe na dawamar mulki, rayuwa da dada. Ka jima kana jin dadin rayuwarka shine ka zamanto kana adalci. Sai mu tambaye kawunan mu, mutanen da Allah yake ba su amana ta gidaje, zaka ji mutun yana jaje, wallahi ina da matsala kaza a gidana, ba ni da zaman lafiya, ba ni da kwanciyar hankali, babu albarka a rayuwata, dukkan abinda na samu bana ganin alkhairi cikin shi. To sai ka waiwaya, shin kana adalci game da iyallanka? Abinda Allah ya dora maka na wajibi game da iyallan gidanka, kana kokarin kiyayewa? Ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta maka na ibada, shin kana kokarin kiyayewa? Kana aikatawa a yanda Allah yake bukata? To mu waiwaye kawunan mu, malamai suke cewa fa bil adl yadumul mulk wa yastaqirul hakim fi hukmi, da wannan adalci ne mai mulki zai dawwama a jima ana yi sai gaskiya, saboda duk shugaban da yake tsare adalci wallahi al'umma shi za su so shi, Allah zai albarkaci mulkin shi, zai zamanto ya jima a cikin mulkin nashi cikin jin dadi da yalwa, babu tashin hankali, babu hwadace-hwadace, babu yaƙe-yaƙe, saboda Allah ya sanya albarka a ciki. Daga cikin irin maganganu na hikam, malamai suke cewa haqqun nasu bi dawamil mulk wa bi ittisalil walaya aqsatuhum bil adl fir ra'iyya, wanda yake kowa dacewa ya zamanto ya dawwama a mulki, ya jima yana ja, shine mutumin da yake siffantuwa da adalci a cikin mulkin shi. Wa akhaffuhum anha kallan wa mauna, mutumin da yake kokarin ya sauwake ma al'ummar shi, ya tausaya ma wanda yake jagoranta, to wannan shine ya tantanta a ce ya jima yayi rayuwa mai kyau a cikin mulkin shi. Man ja'ala al'adla udda talat bihi almudda, kamar yanda suke fada, duk mutumin da ya sanya adalci shine guzarin shi a rayuwa, kokari yake ya kimanta adalci, duk abin da zai aikata zai yi adalci, zai dora abin da ya dace a wurin da ya dace, wato adalci, baya kokarin zalunci da yaudara al'umma. Suka ce talat bihi almudda, to in Allah ya yarda za a jima ana ja da shi. Gaba ta ƙarshe malamai suke cewa man qama bil adl nala mahabbat Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi duk mutumin da ya siffantu da adalci zai samu soyayya Allah. Dan uwa musulmi, me ake bukata a rayuwar nan? Shine Allah ya soka, wanda manzo Allah ya tabbatar mana idan Allah ya so bawa zai kirayi mala'ika Jibril ya ce, ya kai mala'ika Jibril, lalle ina son wani dan wani, kai ma ka so shi. Mala'ika Jibril zai ce, wani dan wani ina son ka. Mala'ika Jibril zai kirayi sauran mala'iku, ya ku taron mala'iku, lalle Allah yana son wani dan wani, to kuma ku so shi. Wannan soyayya za ta yadu har zuwa ga doran ƙasa, wallahi dan uwa idan ka samu soyayya Allah, soyayyan manzon Allah, soyayyan mala'ikun Allah ka dace, wannan shi yayi alkhairi da duk abin da zaka tara a duniya. Wannan shine abin da ake bukata a rayuwa ta yi kyau. To shine anan malamai suke cewa man qama bil adl, duk mutumin da ya tsaya tsayin daka game da adalci a rayuwar shi, a kasuwancin shi, a zamantakewar shi, a waɗanda yake jagoranta, la nala mahabbatullah subhanahu wa ta'ala, wallahi zai samu soyayya Allah subhanahu wa ta'ala. Me Allah yake cewa waqsitu, ya ku bayin Allah ku kwatanta adalci, haka Allah yake cewa a cikin Alkur'ani. Bawan Allah yi kokari ka tsaya tsayin daka game da adalci. Sai Allah ya ce inna Allah yuhibbul muqsitin, lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana son masu yin adalci. Ka duba wannan aya mai girma, Allah da kanshi yake cewa yana buƙatar, yana son wanda suke masu adalci. Me zai hana mu siffantu da irin wannan siffa? Me zai hana mu ɗabi'antu da irin wannan ɗabi'a wanda za ta datar da mu da alkhairin duniya da lahira? Za mu samu soyayya Allah, soyayyan mala'ikun Allah, soyayya al'umman musulmai gabaki ɗaya. Don haka ɗan uwa musulmi, a ƙarshe ina jan hankalinmu akan wannan adalci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora rayuwa a kan shi. Idan da za mu duba, Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da shari'a ta gaskiya, Allah yake cewa a gobe kiyama tabbas sakamako zai zamanto akan adalci. Mun ɗora rayuwa akan adalci, mun aiko manzanni domin su yi jagoranci akan adalci, to wallahi Allah subhanahu wa ta'ala zai yi adalci. Abinda ka aikata na alkhairi, abinda na aikata na alkhairi, za mu gan shi a gobe kiyama. Dukkan abin da muka aikata sabanin haka yana daga cikin adalcin Allah subhanahu wa ta'ala, za mu tarda shi a gaban Allah, kuma Allah zai yi mana sakamako a kan shi. ‘Yan uwa musulmai, ana nuna mana lokaci ya yi, abin da muka gabatar na alkhairi Allah ya ba mu lada, kuskuren da muka yi a wannan zama Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana. Daga nan nake cewa subhanaka Allahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.